ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتين عشرين دهودين يكو عشرين دهود قواتاً سفر hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 1 ga watan 10 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikbatun min at-Tarikh littafi ne na babban malami Uthman Muhammad al-Khamis rahimahullah ko hafizahullah ta'ala ko wannan kuma shine darasi na 24 ko darasi na 24 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin tattaunawa a gabar tuhume-tuhume da zarge-zargen yan tawaye akan sayyidina Uthman radiyallahu an inda muka tattauna akan tuhuma ta uku cewa ya bawa Marwan bin al-Hakam khumusin ifriqiya to wannan shubuhar da suka kawo kuma mun ji amsar da aka bayar a karkashin wannan sannan tuhuma su ta hudu sun ce ya kone al-masahib al-qur'anai shi ma mun ji ashe gagarumin aiki yayi wato da kuma kokarin haduwar kai kar a samu sabani game da al-qur'ani dan haka ya sa wani committee wanda suka tace iya al-qur'anin aka cire tafsirin da wasu cikin sahabbai suka yi a cikin alkur'anin da kuma wani bayani da dukkan wanda tunda lokacin ana yi mutane suna kwafa ne saboda haka cikin bayanin wani a gefe yayi wani rubutu wani kuma ma ba bambanci cikin tsakankanin ayoyin ya danyi wani bayani da zai iya fahimtar ma'anar gurin sannan wasu ayoyin an shafe su amma wani shi bai cire su ba daga cikin mushafinsa to duk ire-iren waɗannan sayyidina Uthman yasa aka ciccire sai aka bar shi gundarin alkur'anin aka kuma yi copy 5 ko 6 aka rarraba shi ma ya rike guda 1 to shi ma wannan alkhairin da yayi suka dauke shi a matsayin tuhuma sannan sun tuhumi sayyidina Uthman da az-ziyaratu fil hima wai ya sake fadada al-hima shinge ko gandu na sarki wato gandun hukuma wanda ake killace dabbobin zakka domin a kiwa taso a ciki to lokacin sayyidina Uthman sai zama gurin yayi kadan sai ya kara fadada shi to wannan fadadawar tana cikin tuhumar da suka yi wa sayyidina Uthman to muna kan gaba ta bakwai ta ya cika sallah a halin tafiya maimakon ko a madadin yayi kasaro ya cika sallah sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu a halin tafiya sayyidina Abubakar yayi sallah raka'a biyu a halin tafiya Sayyidina Umar yayi sallah raka'a biyu a halin tafiya shi ma kuma Sayyidina Uthman a farko-farkon khalifancin sa yayi raka'a biyu a halin tafiya daga baya kuma ya cika to har malam ya fara yin jawabi game da dalilin da yasa Sayyidina Uthman ya cika sallah ko bari mu tashi kan jawabin qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace wal jawabu huwa أولا هذه مسألة فقهية اجتهادية أبنا فرقو دي وانا مسألة مسألة تفكه ود ما لميسك اجتهادي اجتهاد فيها عثمان سيدنا عثمان شما ياي اجتهادي أكام وانا مسألة فأخطاء سيكما يكسكري فكان ماذا توانا كسكرا وكما سيزمامي هذا إن كان قد أخطأ في إلا وأن أما أن يدعي كسكرا كينا وهل هذا الأمر يبيه دم عثمان يا وأن كوا دين أهل تبيا بيتك صلى بيا بيك أسر بياتك صلى وأن زي أهل تزبد جنس سيدنا عثمان ومن المعصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنين معصوم وأن دبايا كسكرا إمبا من زغ الله باه صلى الله عليه وسلم ثم إن هذه المسألة sannan ita kanta wannan mas'alar khilafan bain ahlul ilmi mas'ala ce da su karan kansu malamai sun samu sabani a cikin ta wa aktharu ahlul ilmi ala anna al qasar fi salati sunnatu mustahabba mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ita sallar qasarun nan fa a salla wato qasarun salla sunna ce mustahabbiya wannan shine ra'ayin imam malik imam shafi imam al-auza'i da imam ahmad su sun ce sunna ce mustahabba to idan sayyidina Uthman ya aikata wani abu to iya abinda za a ce ya bar mustahabi ne kawai ya kuma aikata abinda yake ya halatta tunda asalin sallolin nan raka'a hudu ne sassauci aka yi wa matafi aka ce ya maida su raka'a biyu shi sai bai dauki sassaucin ba sai ya cika su ya bar sassaucin ya dauki abinda shi ya fi tsauri ya fi wahala shine cikawar amma limadha atamma Uthman faqad qila li am li ahadi amrayn to wannan shine kusan ainihin haka gabar da muka kwana ko amma limadha atamma Uthman mallai ce to amma anan tambaya me yasa sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya cika sallah faqad qila an ce ya cika sallah ne li ahadi amrayn saboda dayan al'amuran nan guda biyu da zaka ji na farko li annahu ta'ahala ay tazawwaja fi makkata abin da ya faru duk da cewa yayi hijira ya koma Madina to sai kuma yayi aure a garin Makka sai ya zama yana da iyali a nan garin Makka to kaga shi kuma duk inda iyalanka suke nan kai ba bako bane in kaje misali yana da wata a Madina kuma sai ya zama yayi aure a Makka yanzu kaga tunda yana da mata a Makka to yanzu shi ba bako bane tunda da iyalinsa anan ina fata an gane fa kana yara annahu fi baladi dan haka sai yake ganin a garin sa yake tunda da iyalin sa a gurin dan haka sai yake ganin a garin sa yake walizalika atamma hunaka dan haka da yaje can maka ya cika sallah me laifi anan idan wannan ya tabbata cewa yana da iyali misali ne mutun yana da wata a Kano yana da wata a Abuja to a inda kawai zai kasaru shine lokacin da ya bar Kano hayyarsa zuwa Abuja anan in sallah ta riske shi shine zai kasaru amma yana isa Abuja zai cika sallah saboda can ba bako bane shi mai wato mazauni ne domin yana da iyali a can zai ci gaba da cika sallah ne a can in kaga ya kasa to sai in kuma zai baro Abuja ya dawo nan Kano to akan hanyarsa daga Abuja zuwa Kano to in sallah ta ritsa shi to shine sai ya kasa yana karasowa Kano kuma sai ya ci gaba da cika sallah domin nan ma yana da iyali to abin da ya faru fa ga sayyidina Uthman kenan amma shi ma wannan sai ya zama laifi sai ta zama tuhuma saboda ire-iren waɗannan tuhumatuhuma marasa tushe shine yasa suka farma sahabi mai daraja sayyidina Uthman dan Affana suka kashe shi nabiyu innahu khashiya an yuftatana al'arabu wasu suka ce idan kuma ma wannan ba a dauki wannan matsala ba ta cewa yana da wasu iyalan a can garin Makka to innahu khashiya al'amari nabiyu da yasa sayyidina Uthman ya cika sallah ya ji tsoro ne an yuftatana al'arabu kada larabawa ko kauyawa su fitinu wayarji'una ila biladihim su koma garuruwansu fa yaqsiruna salata hunaka su ci gaba da yin kasaro sallah a can tunda ba bayani ya kai ba sun bi shugaban musulmi na duniya a kuma dakin da yafi kowane daki martaba da daraja a duniya sun ga shugaban tunda aka zo garin Makka raka'a biyu yake tayi har aka watse idan mutumin kauye wanda ilimi bai wadace shi ba kuma shi ba tambaya ba kuma ba wani bayani aka yi masa ba in ya koma me zai yi murna zai yi in kai magana ya ce je har Ka'aba kuma shugaban musulmi raka'a biyu yayi dan Allah wannan zai zama hujja ga mutumin da yake yayi nesa da ilimi ko ba za ta zama hujja ba za ta zama hujja to sayyidina Uthman ya duba ya lura sosai yaga cewa a wannan shekara an samu wanda suke a Arab kauyawa sun zo aikin haji da yawa to sai ya lura da wannan matsala cewa idan ya ci gaba da yin kasaru to akwai yiwuwar su koma garuruwan su ba su ci gaba da yin kasaru to wannan kaucewa wannan dan tsoron kada su fituni da wannan sai ya ce to gara cika sallah tunda cika sallah jaizi ne bari yayi fa atamma sai cika sallah hatta yubayyana lahum anna asalas salati arba'u raka'atin har zuwa lokacin da za su samu bayani cewa asalin sallah raka'a hudu ce amma in halin tafiya ne a iya mai da ita raka'a ina fata an gane shine hatta yubayyana lahum anna asalas salati arba'u raka'atin ko kuma har shi sayyidina Uthman ya bayyana wa waɗannan mutanen ƙauyen cewa fa asalin sallar azhar la asar isha'i asalin su raka'a hudu ne kada su tafi da wani sabani sun san ana hudu sun kuma zo sun ga wannan ba wani tafinta tsakanin su ba hijabi shugaban musulmi suka gani yayi raka'a biyu a azhar yayi raka'a biyu a al'asar yayi raka'a biyu a isha kila can duk wanda ya gaya musu suke yin sallah raka'a huɗu a can bai kai wanda suka gani yanzu yana raka'a biyu ba da haka za su ajiye can fahimta su dauki wannan da haka sai dan ya bayyana musu da cewa har yanzu fa sallar azhar tana nan hudu ce al'asar hudu ce isha'i hudu ce wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala dalilin da yasa sayyidina Uthman ya cika sallah ilimin sanin hakikan dalilin da yasa ya cika sallah ilimin yana ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan duk cikin hikimomi ne da malamai da lalibe-lalibe irin na malamai da zakule-zakule suka gano cewa akwai yiwuwar ɗaya daga cikin abubuwan nan suka faru shi yasa sayyidina Uthman ya cika sallah walamma atammat Aishatu fi safar radiyallahu anha wata rana na Aisha Allah ya kara mata da ita ma ta zama tana cika sallah a halin tafiya qalu li urwa sai mutane suka tambaye urwa ibn zubair madha aradat aisha mena na aisha take nufi ne a halin tafiya tana cika sallah me cika sallar ta yake nufi qal sai urwa wanda da ne a wajenta domin dan yar uwarta ne nana asma sai yake cewa ta'awwalat kama ta'awwala Uthman radiyallahu anhum ajma'in sai ce ni a fahimta ta tayi tawili ne kaman yanda sayyidina Uthman yayi tawili Allah ya kara musu yarda dukan su fal qasdu kamar wannan gabar ta uku kuma kaman tana nufin anna Uthman ta'awwala sayyidina Uthman shi ma tawili yayi ma'ana akwai wani tawili da yasa ya cika sallah da yayi kasaru ina fata an gane idan ma waccan magana ta cewa yana da wasu iyalai a Makka ba shine dalilin da yasa ya cika sallah ba idan ma cewa larabawan kauye sun zo tsoran kada su tafi suna yin kasaru bayan sun koma shi ba ba wannan ne dalilin ba to dai akwai wani tawili da sayyidina Uthman yake da shi wanda shi yasa shi ya cika sallah to irin wannan tawilin ila Allah shine irin sanana Aisha take da shi ita ma a halin tafiya take cika sallah mafhum ka koma cikin wannan ja'a fi kitabil kafi wannan maganar ta karshe ta fa zo ne cikin littafin Al-Kafi na Kulaini Kulaini din nan kuma littafi ne na ɗan Shi'a shi Kulaini din malamin Shi'a ne an fahimta a mujalladin sa na 4 shafi na 524 yace wannan athar ne an Abi Ja'far an Abdul Abi Abdullah Ja'far bin Ja'far as-Sadiq yace an karbo daga Abi Abdullah shine Ja'far as-Sadiq annal itmama afdalu fil haramaini kaga su kansu ashe Kulaini ya kawo kenan kaga in a cikin ɗan wannan tawayen akwai ɗan Shi'a to kaga Kulaini ya nuna sayyidina Uthman ba ba laifi ba domin ya kawo cewa shi Kulaini ya ce an ruwaito athar daga Abu Abdullah shine Ja'far as-Sadiq wanda ɗaya ne cikin limaman su suna Shi'a ina fata an gane annal itmama afdalu shi Ja'far as-Sadiq a wajensa yana ganin cika sallah shi yafi fil haramaini idan mutum yana ɗayan haraman nan guda biyu idan mutum yana haramin Makka ko haramin Madina to mutum ya cika sallah ya fiye kasau ko da matafi ne shi wannan shine abin da aka ruwaito daga Ja'far as-Sadiq to idan har Ja'far as-Sadiq ya faɗi wannan sayyidina Uthman sai aiki da wannan cewa yin sallah cika sallah a haramaini dinnan shi yafi sai abin da shi yafi me laifinsa na'am الماخذ الثامن والتاسع والعاشر sai kuma tuhuma ko zargin su na hudu na takwas da na tara da na goma malam zai hade su gaba daya zargin da suka yi wa sayyidina Uthman na takwas lam yahdhur badaran, sun ce bai je yakin Badar ba. Zargin da suka yi masa na tara, wa farra yawma Uhudin, ya arce ranar da aka yi yakin Uhud, ya gudu. Zargin da suka yi masa na goma, wa gaba an bai'atir Ridwan, baya nan aka yi bai'atir Ridwan, wanda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajaratu, baya nan aka yi. War raddu, idan ka samu wani ya riki wannan a matsayin dalili ko hujja, ga martanin da zaka mayar. War raddu ala hadhi, mai da martani akan wannan tuhuma guda uku fi sahihil Bukhari, martanin yana cikin sahihul Bukhari din ka koma ka dauko. An Uthman bin Mawhab, an karbo daga Uthman bin Mawhab, qala yace jaa rajulun min ahli Misra, wani dan kasar Misra yazo. Faqal, da yazo sai ya samu Sa Abdullahi tawagar Abdullahi dan Umar, sai yace manil qaum, wa'annan su kuma mutanen ina ne? Qalu, sai suka bashi amsa suka ce Quraishun Quraishawa ne. Qal, sai yace manil shaykhu fikum, wane ne malami a cikin ku? Qalu, sai suka ce Abdullahi bin Umar, suka ce malami a cikin wannan tawaga tamu shine Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda. Faja'a li Abdullahi bin Umar, shi wannan ba Misri, sai yazo ya samu Abdullahi dan Umar. Faqala, sai ce yabna Umar, ya kai dan Umar, inni sa'iluka an shay'in, ina so in tambaye ka wani abu. Fahaddithni anhu, ka bani labari game da shi, ina so in tambaye ka wani abu kuma ina son ka ban ansa, ka bazantar da ni labari game da wannan al'amari. Sai ce hal ta'lamu anna Uthman farra yawm Uhud, shin ko kana da masaniya sayyidina Uthman ya gudu ranar da aka yi yakin Uhud? Qala na'am, yace haka aka ya gudu. Yace faqala, sai ce ta'lamu annahu taghayyaba an Badr, kuma ka san baya nan aka yi yakin Badar? Qala na'am, yace haka ne, baya nan aka yi yakin Badar. Qala hal ta'lamu annahu taghayyaba an bai'atir Ridwan, sannan ka san cewa ba shi aka yi bai'atir Ridwan? Qala na'am, yace kware da gaske, baya nan aka yi bai'atir Ridwan. Fa qala al-Misri Allahu akbar, sai wannan ba Misri yace Allahu akbar, wato kaga amsoshin sa sun samu, yani abun nufi zahara al-haqqu alladhi yuridu, gaskiyar da yake so ya samu ta bayyana. Gashi yazo ya ji kat wajen Abdullahi dan Umar, ashe abubuwan nan ya tabbata, sayyidina zarge-zargen nan sun tabbata, sayyidina Uthman ya gudu ranar yakin Uhud, baya nan aka yi Badar, kuma baya nan aka yi bai'atir Ridwan. Fa qala lahu Abdullahi bin Umar, Abdullahi dan Umar sai ce da shi ta'ala ubayyin lak, to ai ba tafiya za ka yi ba, zo ka dawo umma bayani. Amma firaruhu yawma Uhud, amma game da guduwar sayyidina Uthman ranar da aka yi yakin Uhud, fa ashhadu, ni na shaida annallaha afa'anhu, Allah ya yafe masa. Ya gudu, Allah ya yafe masa guduwar da, idan guduwar laifi ne, to wanda aka yi wa laifin ya ce ya yafe. Wa ghafara lahu, bayan ya yafe ma ya gafarta masa. In kana so ka tabbatar da haka, to ka koma kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala, kaman yanda Allah tabaraka wa ta'ala ce innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an innama sadallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad ma afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Allah yace innal ladhina tawallaw minkum, wadanda suka gudu a cikin ku, yawmal taqal jama'an, lokacin haduwar jama'an nan guda biyu, innama, kawai abinda ya faru, istazallahumush shaytanu, shaytan ne ya so ya zamar da su, bi ba'di ma kasabu, saboda laifin da suka aikata. Ai an san abinda ya faru ranar Uhud ko? An ce wa wayannan arrumat, waɗanda suke kan dutsen Uhud maharba, kar su sauko, ko an yi nasara ko kuma ba a yi nasara ba, suka sauko. Duk sakamakon wannan sabawa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai shi ya jawo da abin da ya faru a Uhud ko? To sai yake cewa waɗannan da suka gudu ra lokacin da jama'a guda biyu ta musulmi da ta kafirai ta hadu, waɗannan da suka gudun innama abinda ya faru kawai istazallahum ash-shaytan, shaytan ne ya so ya zamar da su bi ba'd ma kasabu saboda abinda suka aikata. Walaqad amma tabbas afa Allahu anhum, Allah ya yafe musu. Inna Allah, kuma ka san shi Allah gafurun ne, ka san mai gafara ne, to ya ce ya gafarta musu. Halimun, kuma ka san mai hakuri ne. An warware wancan ko ba warware ba? Ba a yi musu ba ya gudu, amma da ya gudu an yafe masa. An gane wannan? To yanzu akan wannan sai kuma a kashe shi. Wa amma taghayyubuhu an badr, amma game da rashin halartar sa yakin Badar, fa innahu kana tahtahu bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, abinda ya faru yana auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat marida, lokacin da za a tafi yakin Badar kuma ba ta da lafiya. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce ya tsaya ya kula da ita, kuma har annabi kuma ya sake cewa inna laka ajra rajulin mimman shahida Badar wa sahamahu, ka zauna an na san zuciyarka tana tare da mu, kana so ka bi mu, amma ga iyali tana fama da rashin lafiya, tsaya ka kula da ita, ba lada kake so ba, kana da ladan wanda ya halarci yakin Badar, ba ma ladan ba, in an samo ganima da kai za a raba da rabanka. Yanzu wannan da Allah martaba ce ko suka? Na'am, shi yasa kaga kamar yanda muka karanta baiti satin da ya wuce, wa man yakun za famin murrin maridin yajid murran bihi alma'a az-zulala, idha sa'a fi'lul mar'i sa'ad me zununuhu. Yanzu kaga kaga abin da ya faru, hakikanin abin da ya faru lalle kan bai je yakin Badar ba, amma ga dalili yar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita yake aure, to ita ce yake jinya, aka ce tsaya kula da ita da kuma izinin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tabbacin ladan duk wanda ya je yakin Badar shi ma zai samu wannan ladan, sannan abinda za a raba na ganima da shi za a raba da Allah. Muka taba ture indirectly ya je Badar ko bai je ba, domin abinda ƴan Badar suka samu ya samu ko bai samu ba. Wa amma tagayyubuhu an bai'atir ridwan kayba misri, game da kuma rashin halartar sa mubay'an nan da aka yi ta yarjejeniya bai'atir ridwan, falau kana ahadun a'azza bi batni makkata min uthman la ba'athahu makana, da akwai wani mutum da zai cika ido, da akwai wani mutum mafi girma a cikin garin Makkah sama da sayyidina Uthman a daidai wannan lokacin, to da annabi ba Uthman zai aika ba, zai aika wannan din. Ina fatan gane ka koma can kasa. Ai laba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam badala Uthman, ai da akwai wanda ya fi cikawa Qurayshawa ido, suka fi ganin mutuncin sa da girman sa a daidai wannan lokaci, domin abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo domin yayi umara, su kuma sun ce ba za a shiga ba. Karshe sai annabi ya tura musu sayyidina Uthman cewa a yaje musu bayani, shi ba yake yazo yi ba, ya zo ne domin yayi umara ya koma. To an aiki sayyidina Uthman ya je ya tattauna da manyan Qurayshawa domin suna ganin girman sa, in shine za su iya tsayawa su saurare shi, kuma a zauna a tattauna yayi musu bayanin makasudin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai, inda akwai wani wanda za su fi jin maganar sa fiye da sayyidina Uthman, to da ba sayyidina Uthman annabi zai aika ba, sayyidina wancan din za a aika, da haka annabi ya aike shi. To kuma can an aika shin sai shuru-shuru bai dawo ba, sai labari rumo sai dawo wa musulmi cewa sayyidina Uthman fa da aka dan ji shuru kashe shi aka. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan yace a zo a yi masa yarjejeniya, ya ce in har an kashe sayyidina Uthman to lallai za a fafata yaki ba ja da baya. Sahabbai su wajen 1400 ko da 1500 duk suka zo suka yi wa annabi mubaya'a, suka yi masa chaffa cewa sun yadda sai dai a mutu in dai an kashe sayyidina Uthman.
daga zuwa yaje tattauna ya fadi makasudi sai a ce an kashe shi, to in har hakan ya tabbata to lalle ba ja da baya za a shiga a yake su. Bayan da an gama yi masa mubaya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannunsa na dama yace hadhihi li Uthmana, inda Usman yana nan ba shi muka aika ba, confirm shi ma yana cikin wanda zai yadda da wannan yarjejeniya, zai dora hannunsa zai mun mubaya. To duk da baya nan ga hannuna ya wakilci sayyidina Uthman. Allah ko wanda ya mubaya a saboda ta sayyidina Uthman? Amma idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu, ruwa mai dadi ne amma tunda mutun ya kamu da malaria sai ya dinga jin ruwan mai daci, ba matsalar daga ruwan bane, daga bakin sa ne. Ina fata an gane. Shi ne yake cewa لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد عثمان بدل عثمان لانه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لاهل مكه دومين النبي صلى الله عليه وسلم يا ايكا سيدنا عثمان ني ga mutanen makka hatta yubayyana lahum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inma jaa liyuadda umratahu salawatullahi wa salamuhu alayhi. Annabi ya aika sayyidina Uthman ne dan ya gaya musu, ya musu bayanin cewa annabi fa ba yaki yazo ba, yazo ne dan yayi umara salawatullahi wa salamuhu alayhi. Wa hadathat bai'atu ridwan, to anan ne aka yi wato bai wato mubai'a ta yarjejeniya anan ta faru, ba'da ma zahaba Uthman ila makka, bayan sayyidina Uthman ya tafi makka. Wa lam yakun hadiran bayana wa inna ma zahaba bi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam, haka amma fa ka kumanta ya tafi ne da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ila makka, ta zuwa makka. Fa bai'atu ridwan ma tammat illa intiqaman li Uthman, kuma ita kanta wannan yarjejeniyar mubai'ar da aka yi ta yarjejeniya bai'atu ridwan bata tabbata ba, bata cika ba sai dan ramuwar akan kisan gilla ko ta'addancin da aka yi wa sayyidina Uthman. In ya tabbata ayi masa, to ai ita kanta mubai'ar an kulla ta ne saboda shi. Lamma balaga annabi sallallahu alaihi wasallam anna Uthmana qad qutila, yayin da labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sayyidina Uthman an kashe shi, to ai ita kanta mubai'ar da ake cewa baya nan har ake tuhumar sa, saboda wa aka shirye mubai'ar saboda shi ne. Fa baya annabi sallallahu alaihi wasallam bai'atu ridwan ashaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mubai'a da sahabbansa ta yarjejeniya alal intiqami li Uthman, akan daukar ramuwa da fansa akan kashe sayyidina Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu in kana qad sahha qatluhu, in har kashe shin ya tabbata. Ina fata an gane. Fa ba'athahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa kanat bai'atu ridwan ba'da ma dhahaba Uthman ila Makkah, dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sayyidina Uthman zuwa garin Makkah, kuma ita bai'atu ridwan ta wakana ne bayan sayyidina Uthman ya tafi Makkah. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi al-yumna, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannunsa na dama yace hadhihi yadu Uthman, gaya mun mai hannu irin na sayyidina Uthman. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannunsa na dama yace hadhihi yadu, yadu man, wannan hannun na Uthman ne. Fa qala ibn Umar, Abdullahi dan Umar yace idhhabil ana ma'ak, to yanzu ka tafi da wayannan jawaban, ka tafi da su yanzu wannan shubuhohin da kazo gawarwarar su, da fatan ka gane ka je ka ganar da wasu masu tunani irin naka, ga sako na hada ka da shi. Wannan hadisin yazo cikin Bukhari kitabu fadail as-sahaba babu manaqib Uthman, hadisi na 3699. Al-ma'khadhul hadi ashara, sai kuma tuhuma ta 11. Lam yaqtul Ubaydullah ibn Umar bil Hurmuzan, daga cikin tuhumar da aka yi wa sayyidina Uthman shine wai bai kashe Ubaydullah dan gidan sayyidina Umar ba, saboda shine ya kashe Hurmuzan. Sayyidina abinnan Ubaydullah ibn Umar ya kashe Hurmuzan, kuma sayyidina Uthman ya kyale shi bai kashe shi ba, bai tsayar da haddi na annasu bin nafsi ba akan Ubaydullah. Wal mashhur fi kutub at-tarikh, malam doktor yake cewa abinda ya shahara cikin littafan tarihi, annahu ba'da ma qatala Abu Lu'lu atal Majusi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, a lokacin da Abu Lu'lu atal Majusi ya kashe sayyidina Umar radiyallahu an qatala nafsahu ai mun karanta abu ya kashe kansa yayin shi ma ko lamma alqaul aba'ata alaihi yayin da suka jefa masa riga ko suka jefa masa abaya tunda da ya kashe shin ya biyo da suka ga ya fa yana susukan mutane sai suka jefa masa riga kaman ko kace malum ko alkyabba ko abaya suka jefa masa ta rufe masa fuska dan a kama shi yana ganin an rufe masa fuska sai shi ma ya kashe kansa na fata gani falamma asbaha an-nasu da gari ya waye qama ubaydullah ibn umar wanda yake kisan ya kashe kansa dan haka kanwa za a rama babu to amma shi Ubaydullah ibn Umar ya riga ya fusata an kashe mahaifinsa fa qama Ubaydullah ibn Umar Ubaydullah dan Umar sai ya tashi fa qatala rajulan kawai sai ya je ya kashe wani mutum ya qalu lahul hurmuzan ana kiran wannan mutum hurmuzan kun tuna kissar hurmuzan wanda aka kamo shi aka kawo shi wajen sayyidina Umar an fahimta wanda a ƙarshe aka yace aka ce kashe shi za a yi ya ce to yana so a bashi dama ya sha ruwa ya yi kishan ruwan kuma ya ce an yi alkawarin kun tuna kisan ne a ƙarshe kaga ya musulunta to me yasa Ubaydullah ibn Umar ya kashe Hurmuzan tare da cewa mun ji cewa Abu Lu'lu atal Majusi shi ne ya kashe Sayyidina Umar kuma bayan ya kashe shi ya kashe kansa shi ma to shi wannan hurmuzan din wa kana majusiyan asalin sa da ba majuse fa aslama sai ya musulunta fa lamma qila lahu qala kana ma abi lu'lu atal majusi qabla ma qatala umar bi thalathati ayyam fa lamma qila lahu yayin da aka ce masa ma'ana yayin da aka gaya masa shi Ubaydullah ibn Umar qala sai yace kana ma abi lu'lu atal majusi qabla ma qatala umar bi thalathati ayyamin wato abin da ya faru kafin abu lu'lu atal majusi ya kashe sayyidina umar da kwana uku an gansu tare da hurmuzan wa bainahuma al-kinjaru alladhi qutila bihi umar kuma a tsakanin su akwai tafkekiyar wukar da aka soka sayyidina umar an ga hurmuzan da Abu Lu'lu atal Majusi kafin kashe Sayyidina Umar da kwana uku sannan an ga wannan kafceciyar wukar da aka kashe Sayyidina Umar a tsakanin su a tsakiyar su allazi qutila bi Umar fa dhanna sai shi Ubaydullah yayi tsammanin annal hurmuzana cewa shi wannan hurmuzan din musharikul li Abi Lu'lu ata fi hadhihi aljarima yayi tarayya da Abu Lu'lu a wajen aikata wannan mummunan laifi fa zahaba ilayhi dan kai tsaye tafi wajen sa waka talahu ya kashe shi shima amma ga yanda kissa take an sa'id bin musayyab ko musayyib kan inna abdurrahman bin abi bakr as-siddiq radiyallahu anhuma abdurrahman dan abi bakr as-siddiq Allah ya kara musu yadda qala yace hina qutila umar yace lokacin da aka kashe umar sai yake bada wannan labarin shi kuma dan gidansa sayyidina abubakar bayan an kashe sayyidina umar an soka masa wannan hukan sai yake bada labarin cewa qadima rartu ala abi lu'lu ata qatil umar yace eh na wuce abu lu'lu a wanda shine ya kashe sayyidina umar wa ma'ahu jufaina shi da wani da ake kiransa jufaina wal hurmuzan da hurmuzan wahum naji ayyata na jauna suna meeting suna ganawa abdurrahman bin abi bakar yace na wuce su uku suna meeting dawa abu lu'lu atal majusi da jufaina da kuma wa al-hurmuzan ce na gansu suna meeting falamma baghattuhum yayin da na girshe su basu san da ni ba kawai sai gani na suka yi saru sai suka zabura alamu na nuna cewa akwai wani abu da ake kenan ko yake cewa falamma baghattuhum yayin da na yi musu abke basu san da ni ba kawai sai suka gani faru aiqamu sai suka zabura suka miƙe suna miƙewa fasa qatam min bainihim khinjarul lahura asani shine wannan kafceciyar wukar mai baki biyu sai ta fado daga tsakiyar su wani sabuhu wasadahu wato wajen riƙewar sai ya fado wasadahu a tsakiya gurin riƙewar kawai sai aka ga ta fado yace Abdurrahman bin Abi Bakar yace sai ga wukar ta fado nisabuhu maqabaduhu kenan makamar ainihin wukar fanzuru mal qinjar da aka sai shi Abdurrahman bin Abi Bakar yace ku je ku duba wannan wukar alladhi qutila bihi Umar wanda aka kashe sayyidina Umar da ita ku je ga dai su wa'annan na same su suna ganawa kuma ina zuwa suka zabura suka miƙe sun tsorata ko sun abin nan wuka ta fado ga irinta ku je ku duba in irinta ce to lalle akwai ainihin wato buri yayi kama da mutum ko fawajadul khin fawajaduhu ay al khinjar alladhi na'ata Abdurrahman bin Abi Bakar fawajaduhu suna zuwa sai suka samu wannan wukar al khinjar alladhi na'ata Abdurrahman bin Abi Bakar ita ce dai wukar da Abdurrahman bin Abi Bakar ya bada sifarta ya fadi yanda take fantalaka ubaydullah wannan shine ya ba ubaydullah wato karfin gwiwa cewa to wa'annan mutanen da su aka kashe babansa dan haka fantalaka ubaydullah bin umar da haka nan take ubaydullah bin umar sai ya tafi falamma kharaja ilayhi al-hurmuzan yaje kaman yayi sallamawa da hurmuzan yayin da hurmuzan ya fito wajen sa qala sai ya danyi masa wata dabara ce in dalik mai ce da Allah ka zo mu dan tafi nan hatta nanzura ila farasin li mu dan duba wani doki na shi kenan sai ya biyo shi suka tafi suna tafiya wata akhara anhu sai shi ubaydullah ya danyi baya ya dan noke kadan shine wata akhara anhu ya dan noke hatta idza madha har sai da yaga shi hurmuzan ya zarce yayi gaba baina dai ya shiga gaban sa alahu bisayb sai ya hau kansa da takobi an bayyana alahu bisayb kawai sai ya buta kansa da takobi qala ubaydullah yace falamma wajada harras sayb da yaji zafin takobi qala la ilaha illallah sai kalma shahada qala ubaydullah yace wada autu jufaina sai naje ni kuma ni kirawo jufaina shi ma wa kana nasaraniyan dama kristane min nasaral hira daga cikin kristocin hira falamma alautuhu bisayb shi ma yayin da na buta kansa da takobi sallaba baina ainihi sai takobin da nasara sai ya kafe tsakanin idanansa ma'ana shi ma ya kashe shi thumma talaqa ubaydullah sannan ubaydullah dai saboda ya riga ya rikice sai ya sake tafiya faqatalabnatan li abi lu'lu'a saghira sai ya kashe wata yarinya karama ta yar gidan abu lu'lu'a ce tad'il islama tana da awar musulunci ma'ana kaman musulma ce ita ma yaje kashe ta wa arada ubaydullah alla yada asabyan bil madinati illa qatala dan haka ubaydullah ya kudurci niyyar babu wani bawa da zai bari a cikin garin Madina inda suka hadu sai ya kashe shi domin shi ainihin aidu waɗannan din kaman asalin su bayi ne musamman shi Abu Lu'lu'a din an fahimta fajtama al-muhajirun al-awwaluna alai to da aka ga al'amuran nasa fa abin nan to sai al-muhajirun al-awwalun sai suka taru akan sa wana hauhu suka hana shi suka ce ba daidai bane wannan abin da kake so kai watawa'aduhu suka yi masa barazana faqala wallahi la aqtulannahum wa ghayrahum yace na rantsi da Allah sai na kashe su ba su kadai ba ma da wasun su wa arraba bi ba'd al-muhajirin ya faffadu maganganu ga wasu cikin muhajirai falan yazal amru bin al-as bihi amru bin al-as bai gushe ba yana tare da shi yana ta bashi baki hatta da fa ilaihi sayf hasidi tunkude takobin zuwa gare shi tunkude takobi zuwa gare shi falamma da fa ilaihi sayf yayin da ya tunkude takobi zuwa gare shi to anan ne kuma atahu sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas sai zo masa fa akhadha kullu wahidin minhuma bi ra'si sahibi sai suka kama kokawa kowanne daga cikin su ya rike kan dan uwansa yatanasayani wato yatanasayani suka ci kwalar juna hatta hujiza bainahuma har sai da aka shiga tsakanin su thumma aqbala uthman sannan sayyidina uthman shi ma yazo qabala an yubay'a lahu lokacin ba ya masa mubay'a ba fi tilkal layali a wannan lokacin hatta waqa'a ubaydullah shi ma yazo ya afkawa ubaydullah fatanasa ya shi ma suka yi ja'in ja suka yi kokawa wa azlamatil ardu يوم قتل عبيد الله جفينا والهرمزان وابنه ابي اللؤلؤ على الناس تو غارين داي سي يي دوفو راندا عبيد الله يا كش جفينا ده هرمزان ده ير ابي اللؤلؤ سي غارين يي و متاني دوفو حتى حجز بينه هو وبين عثمان شي ما هر سي ده aka shiga tsakaninsu shi ubaidullah da sayyidina usman falamma stukhlifa usmanu yayin da sayyidina usman ya zama khalifa da al-muhajirin wal ansar to sai ya kirawo al-muhajirin da al-ansar shi sayyidina usman fa qala sai ce ashiru alayya fi qatl hadha ar-rajul magana nake ji ne to waje ne فقال سيتي أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين يتي وقنا سوكو باني شاورا لما دوانا متن وان ديكي نمر ربكم متانيا عديني وانا شيء عبيد الله دين. فاجتماع المهاجرون على كلمة واحدة قبا كده مهاجرون سيسكهدو أكام با كده يشايعون عثمان على قتله سنا كرفف سيدنا عثمان akan shi ma akashe shi kawai wannan ita ce dokan musulunci an nafsu bin nafs tunda cikin wanda ya kashe din akwai musulmi kaman shi hurmuzan da aka su sai suka karfafa sayyidina usman akan ya kashe ubaidullah wa jullun nas al'azam amma mafi yawan mutane kuma ma ubaidullah su kuma suna goyen bayan ubaidullah ya za a kashe mutum ubansa mahaifinsa a kashe masa shi kuma gashi akwai zargi mai karfi akan wanda ya kashe shi ma kuma a ce shi ma a zo a kashe shi da aka wasu cikin mutane kuma sai suke tare da ubaidullah yaquluna suna cewa li jufainata wal hurmuzan abadahum allah sabida jufaina da hurmuzan allah wadaran waɗannan mutane sabida su za a ce a kashe ubaidullah la'allakum turiduna an tutbi'u umar ibnahu kawai dai kuna so da watakila kuna so ku aika ubaidullah zuwa ga inda mahaifinsa ya tafi kawai so kuke ubaidullah ya bi mahaifinsa an kashe mahaifinsa shi ma ya bi shi fa kathura fi zalika laghatu hayaniya tai yawa akan haka wal ikhtilafu aka samu sabani mai yawa thumma qala amru bin al-as to anan da abubuwan aka rasa yanda za a yi da su shine sai amru bin al-as sai yace li Uthman ya fada wa sayyidina Uthman yace ya amiral mu'minina ya kai amiral mu'minin ni shawarata inna hadhal amra wannan al'amari na kashe hurmuzan da sauran duk wanda aka kashe abu ne wanda kad kana ya wa kana ne kad kana qabla an yakuna laka ala an-nas sultan abun nan ya faru kafin ka zama shugaban mutane lokacin kai ba khalifa bane abun nan ya faru fa aridu anhum kai watsi da wannan al'amarin kawai ba za a kama ka da laifi ba domin lokacin da abun ya faru kai ba khalifa ba a nada ka shugabanci inda abun ya kawo hayaniya wasu suna ganin eh daidai ne a kashe ubaidullah wasu suna ganin a dan me za a kashe ubaidullah bayan wayancan ana ganin su suka kashe mahaifinsa to kaji dalilin da yasa shi kuma sayyidina Uthman ya karbi shawarar Amr bin al-As wa tafarraqan nasu an khutbati Amr mutane sai suka watse daga wannan magana da Amr yayi wantaha ilayhi Uthman kuma shi ma sayyidina Uthman sai ya tsaya akan wannan magana ta Ubaidullah Amr bin al-As wa wudiyar rajulani wal jariya sai ya bada diyar waɗannan mutane guda biyu da wannan yarinyar ya raba rigima ko bai raba ba sai tunda abun ga irin yanda yazo sai ya dauki diya ya ba wa iyalan hurmuzan ya dauki diya ya biya jufaina ya kuma biya diyar wannan ɗan gidan abi lu'lu'a ka koma cikin at-tabaqat ibn sa'ad mujalladi na uku shafi na 355 da isnadi ingantacce zaka ga wannan kissa cikakkiyar ta wa hunaka thalathu tawjihatin li'adam qatl ubaidillah bil hurmuzan to anan akwai tsokaci guda uku wanda yasa ba a kashe Ubaidullah da ya kashe Hurmuzan ba akwai tsokaci guda uku da yasa sayyidina Uthman bai kashe Hurmuzan ba a bai kashe Ubaidullah ba da ya kashe Hurmuzan al-awwal tsokaci na farko annal hurmuzana lalle shi wannan hurmuzan din tamala ama abi lu'lu'a sun yi hadin gwiwa da sun hada kai tare da Abi Lu'lu'a ala qatl Umar akan kashe sayyidina Umar kama ra'aha Abdurrahman bin Abi Bakrin kaman yanda Abdurrahman bin Abi Bakrin yaga abinda ya gani kuma ya bada labari na'am kama ra'ahuma Abdurrahman ibn Abi Bakrin kaman yanda Abdurrahman bin Abi Bakrin yaga waɗannan mutane guda biyu da Hurmuzan da kuma Abi Lu'lu'a wa bihadha to idan haka ne yakunu mustahiqan liqatli kama qala Umar kenan shi kansa Hurmuzan ya cancanci kisa idan har haka ne ya hada kai da Abu Lu'lu'a da shawararsa aka kashe sayyidina Uthman to ya cancanci kisa shi ma kama qala Umar kaman yanda shi kansa Umar lokacin yana raye ya fada yace lauta mala ahlu san'a ala qati wallahi da mutanen birnin san'a lokacin shine babban birni mai tarin jama'a yace wallahi inda mutanen birnin san'a za su hada kai ala qatil rajulin akan kashe mutun daya laqataltuhum bihi sayyidina Umar yace wallahi sai na kashe mutanen san'a gaba daya saboda mutun daya to idan ya tabbata cewa da hadin bakin Hurmuzan aka kashe sayyidina Umar ya cancanci kisa ko bai cancanta ba ya cancanci kisa domin shi kansa Umar ya ce zai iya kashe mutanen gari gaba daya akan sun hada kai akan kashe mutun daya fa huna yakunu damul Hurmuzan mubahan in mun dauki wannan gabar to sai zama jinin Hurmuzan da Ubaydullah ya zubar jini ne da ya halatta dama a zubar da shi لانه شارك في قتل عمر دومن yayi tarayya wajen kashe sayyidina Umar idan yayi tarayya wajen kashe sayyidina Umar me hukuncin sa kisa to shi Ubaydullah yayi an gane wannan ka koma cikin sahihul bukhari kitabud diyat babu idza asaba qaumun min rajulin hadithina 6896 afani tsokaci na biyu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqtul usamata لم يقتل أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم بيكش أسامة بن زيد با لما تأول في أهدي لوكتن دا أسامة ييوان تاويلي عظاما من زنق الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه في إهد المعارك أبن دي فارو واتو أليد جتكين ياكي رأى رجلا من المشركين shi Usamatu bin Zaid sai ga wani mutum cikin mushrikai qad qatala min al-muslimin al-kathira ya kashe musulmi da yawa fa zahaba ilayhi daga sai Usama ya tafi wajen wannan mutum falamma ra'ahu al-mushrik yayin da wannan mushrikin ya ga Usama farra minhu sai ya gudu ya guje Usama thumma ihtaba'a khalfa shajaratin yaje ya buya a bayan wata bishiya wa qala ya ashhadu an la ilaha illa Allah da yaga sayyidina wato Usama bin Zaid ya gama ritsa shi kawai sai kalmar shahada gashi can yayi wa musulmi ta'adi ya kashe musulmi da yawa Usama ya biyo shi ya kuya ya labe a bayan mushiya zai sare shi yayi kalmar shahada faqatalahu Usama bai yi la'akari da kalmar shahada ba kawai sai kashe wannan mutum falamma balaga annabi sallallahu alaihi wasallam hadha al-amra yayin da wannan al'amari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam istada'a Usama sai sa a kira masa Usama faqala sai ya ce wa Usama a qataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah Usama yanzu ka kashe shi bayan yayi kalmar shahada ya ce la ilaha illa Allah kuma ka sa takobi ka sare shi an Usama sai kawo tawili da uzurin da yasa yayi kisa sai ce innama qalaha ta'awudan ya'ni khaifan min as-sayf yace ya ma'aikin Allah wannan la ilaha illallah fa ya fade ta ne kawai dan tsoron takobi ba da gaskiya bane fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi yace da shi halla shaqaqta an qalbi ka tsaga zuciyarsa ka gani yaqulu yana cewa fa ma zala yuraddiduha alayya manzon Allah bai gushe ba yana ta maimaita wannan kalma a gare ni inji Usama yana cewa qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, ka dai kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah, yanzu dai ka kashe shi Usama bayan ya ce la ilaha illallah. Hatta tamannaitu, Usama yace wallahi har sai da nayi burin anni lam uslim illa al'an, ina ma ban musulunta ba sai daga baya, ina ma ban musulunta ba sai yanzu bayan faruwar abin. Ina fata an gane. To an ce lokaci yayi, amma bari mu karasa gurguje. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuqimil hadd ala Usama. Yanzu kaga a wannan abin da ya faru na Usama, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsayar da haddi ba ga Usama. Li'annahu kana muta'awwilan, saboda yayi kisan ne da tawili. Fa kadhalika al-hal, to ai wannan halin ma da muke tattauna akan sa, shi ma haka yake. Bin nisbati li Uthman, dangane da sayyidina Uthman, lam yuqimil hadd ala Ubaydillah ibn Umar, bai kashe bai yi haddi ba ga Ubaydullahi dan Umar. Li'annahu kana muta'awwilan, domin shi ma Abdullahi Ubaydullahi ibn Umar ya kashe Hurmazan ne bisa tawili. An gaya masa an gan shi tare da wanda ya kisan suna tattaunawa, bayan faruwar tattaunawar an gama wannan wukar, kuma an gan su bayan haka, kuma an yi kisa da aka wannan shi yake ganin da wannan, kuma yayi tawili akan haka, yaje yayi aikata abin da ya aikata. To sai mu tashi al-thalis, an ce mu lokaci yayi ko, amma gabobin da yadi sun fito ko. To abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya bamu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin. Lami bele tabo. Kira sallah.
Allahu akbar. Allahu akbar.